الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan darasi na 96 karatun ash-shifa da muke gabatarwa littafin al-qadi Iyad bin Musa rahimahullahu ta'ala muna cikin al-faslu at-tasi'u ashar karamin babi na 19 a ƙarƙashin babi na 2 za mu ci gaba inna a shafi na 105 ko shafi na 120 ko kuma shafi na 125 insha Allah wannan darasin yana dauke da bayani akan hana miƙewar girmamawa an hana miƙewa domin girmamawa yana ƙarƙashin bayaninsa game da tawali'un mazon Allah ya gabatar da dalili na farko za mu karanta dalili na biyu insha Allah ya ce haddathana abu al-walid bin al-awwad al-faqih rahimahullahu ta'ala bi qira'ati alay takaratu da nayi masa kalman nan idan ya faɗa yana ishara ne bi kamali istihbarihi li riwayatihi anhu wato al-qadi yana mana ishara ne da cewar yana da cikakkiyar fahimta game da wannan hadisi saboda yanda ya dauko hadisin daga wajen malaminsa shi yasa yake bamu labari ma game da yanda ya dauko hadisin yace fi manzilihi yana gidan malamin bi Qurtuba a birnin Cordoba na kasar Spain ita ce ake kira Qurtuba a wannan birnin domin al-qadi ya yi zama a wannan birni kafin ya bari daga baya ya ma faɗi shekara yace sanata 750 hijira tana da shekara 507 قال يجي حدثنا أبو علي الحافظ حدثنا أبو عمر أبو عمر ذيك في شين ابن عبد البر ملتاف التمهيد الاستذكار بالضمال من حديث الله ينصر رحمه wato wannan hadisin ya biyo ta hanyar Ibn Abdul Barri, kuma Ibn Abdul Barri shi ma yana daga cikin malamai waɗanda suke yankin Spain, Andalus. Ibn Abdul Barri shi ake kira Abu Umar, alkunyarsa ce haddathana Ibn Dasata. Ibn Dasata sunansa Muhammad bin Bakar al-Basri. Haddathana Abu Dawud yace ya karbo daga hadisin daga al-Imam Abu Dawud, shine wanda yake da littafin Sunan al-Imam Abu Dawud. Sulaiman bin al-Ash'af as-Sijistani asalin sunansa. Wannan hadisin riwayar al-Imam Abu Dawud ce. Haddathana Abu Bakar bin Abi Shayba, Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba shine wanda yake da kitabun Musannaf Musnad, waɗannan manyan malaman hadisi ne. حدثنا عبد الله بن نمير عن مسعر بن كتاب بن كدام الكوفي وانا مالي من كوفة ني عن ابي الانبسي الثقفي وانا كم تابعيني سوناس محمد بن عبد الله وما يفي شهر هذا وانا الكنية دين ابو الانبسي عن ابي الادبس يا كربو دقا ابو الادبس شما مالم كوفاني عن أبي مرزوق التميمي يكربو دقا أبو مرزوق التميمي عن أبي غالب عن أبي أمامة الباهلي صحابي من محمد صلى الله عليه وسلم يتي رضي الله عنه. وانا حديثنا أبو أمامة وتو رواية أبو أمامة الباهلي ليكي بعد الأباري جميل النبي صلى الله عليه وسلم yace kharaja alaina rasulullah, wata rana manzon Allah ya fito gare mu. Wato akwai ranar da annabi ya fito daga gidansa mutawakkian ala asa, yana dogaro da sanda. Me yasa? Saboda ba shi da lafiya, li maradin kana bihi. Manzon Allah ba shi da lafiya ta kai ga yana dogara da sanda, ya fito daga gida yana fitowa. Faƙunna lahu, sai muka mimmike don girmama shi. Faƙala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqumu, ku daina miƙewa, kama taqumul a'ajim, kamar yadda ajami suke miƙewa. Wanda ya nuna cewar larabawa ma ba sa haka. Idan aka ce ajami ana nufin wasu ƙabilu waɗanda ba larabawa ba. Yu'azzimu ba'duhum ba'dan, sashin suna girmama sashi ta haka. To kaga ya kawo mana hujja da take nuna me an hana miƙewa domin girmama wani. Abinda ya faru da manzon Allah kenan, abinda Abu Umama al-Bahili yake faɗa mana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gida, sahabbai suka yi me, suka mimmike, sai manzon Allah ya ce kar ku saki, salawatullahi wasalamu alaihi. Manzon Allah ya ce waɗanda suke haka ɗin suna yi ne saboda girmama wato juna. To asali kamar yadda muka gani cikin isnadin hadisin nan akwai al-Imam Abu Dawud, don haka hadisin na al-Imam Abu Dawud ne. Wannan yasa idan ka dubi sunanu Abi Dawud zaka ga wannan hadisin al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi, illa dai al-Qadi Iyad ya kawo mana shi ta riwayarsa shi kansa isnadin shi. Amma asali hadisin al-Imam Abu Dawud yana abwabun nawmi, babun fi qiyamir rajuli lirrajuli, sunan babin da al-Imam Abu Dawud yake nan, mutum ya miƙe don girmama wani mutum, sunan babin kenan. Ya kawo hadisi na 5230. Kuma mun karanta wannan hadisin ma a littafin al-Adabul Mufrad, wanda shi ne hadisi na 231. Kuma wancan bayani ma mun gabatar da cewa wannan hadisin bai inganta ba, yana da'ifu sunan Abi Dawud. Abinda ya sa kuma bai inganta ba, saboda in ka dubi hadisin za ka ga wani mutum da aka kira shi Abu Galib, iyaka abinda aka sa kenan. Abinda malaman hadisi suke cewa sunan shi hazawwaru, kuma iyakar abin da aka sani game da wannan mutumin kenan al-Imam Ibn Hibban yace la yajuzu al-ihtijaju bi baya inganta kafa hujja da hadisin da ya biyo ta hanyar wannan mutumin illa fi ma yuwafiqu as-siqat sai dai idan an samu riwayar da wani malami amintacce ya ruwaito irinsa to a dalilin wancan malami sai a karbi riwayar wannan malami don haka yasa wannan hadisin babu inda aka same shi sai ta hanyar wannan malami shi kadai kuma abinda malaman hadisi ke cewa innahu majhulun ba a san shi ba a tarihi don haka alamar akwai ƙarya a ciki zaka gani a silsilatu da'ifa hadisi na 346 amma duk da haka al-qadi iyad ya kawo shi anan a matsayin hujja da take nuna me hujja da take nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amike domin girmamawa ga wani to idan ana neman hadisi da ya inganta akwai shine hadisin Jabir bin Abdullah Allah ya kara masa yarda da ma hadisin Jabir ne al-qadi iyad ya kawo da ya gamsar duk da cewa ma'anar wannan hadisin yayi la'akari da shi ma'anar sai la'akari da shi wanda ya fito da maganar kai tsaye la taqumu kama taqumu al-ajib yu'azzimu ba'dhum ba'dha dama abin da ke sa in an ga wani yazo a miƙe saboda girmama shi ne to wannan hadisin yazo da lafazi karara shi yasa ya kawo shi domin al-qadi iyad malamin hadisi ne Allah ya mishi rahama amma hakika hadisin da yafi inganta shine hadisin Jabir bin Abdullah kuma shi ma al-Imam Bukhari ya ruwaito shi yana al-Adabul Mufrad da shine hadisi na 948 al-Imam Bukhari ya kawo wannan hadisin da al-Qadi Iyad ya kawo riwayar al-Imam Abu Dawud littafin al-Adabul Mufrad kuma ya kawo hadisin da ya inganta wato da ya kawo wancan sai ya kawo wani asali abinda Jabir yake ba da labari ba hadisin Abu Umamah al-Bahili ba wannan riwaya ce ta Jabir na'am ko wannan su sahabin manzon Allah ne Jabir yake ishtakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi ya taba samun rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba samun rashin lafiya fa sallaina wara'ahu sai muka yi salla ta bayan shi wa huwa qa'idun shi yana zaune wa Abu Bakr yusmi'u an-nasa takbirahu sayyidina Abu Bakr yana jiyar da mutane kabbara ta manzon Allah faltafata ilaina sai annabi ya waiko fara'ana qiyaman ya gammu a tsatsaye fa ashara ilaina sai mana ishara yake kowa ya zauna faqa'adna sai dukkan masallacin muka zazzauna fa sallaina bi salatihi qu'udan muka yi sallah muna kwaikwayon annabi sallar a zaune saboda annabi yana zaune mu ma duk sai muka zauna falamma sallama lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama sai yace in kittum la taf'alu fi ila faris wa rum kun kusa ku aikata irin abin da mutanen farisa da mutanen rum suke aikatawa wanda shine al-ajib annabi yace kun kusa wato kiri sai rage ku aikata irin abin da suke yi to sai annabi ya bayyana abin da suke yi yace yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'udun suna mimmiƙewa ga masu mulkin su alhali masu mulkin suna zazzaune masu mulki na zaune su kuma suna tsatsaye wanda in ka dubi tsarin masarautu da yawa haka za ka gani sarki yana zaune amma dogari a tsaye yake ba zai zauna ba abinda manzon Allah ya faɗa kenan wannan tsari ne na mutanen farisa da rumawa sai da annabi ya faɗa sai ya ce to fala taf'al kar ku yi to kaga an hana kenan don haka sai manzon Allah ya ce itammu bi a'immatikum ku riƙa kwaikwayo ayyuka ta limamanku ayyukan limamanku in salla qa'iman idan liman yayi salla a tsaye fa sallu qiyaman kuma ku yi sallan ku a tsaye wa in salla qa'idan idan liman yayi salla a zaune fa sallu qu'udan sai ku yi sallan ku a zaune حديثنا ينا صحيح مسلم ينا باب اهتمام المأموم بالإمام حديثنا اللي هو رقم شاهوك يند حديث يضع صحيح مسلم فلما سلم قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم يسلم فتصنى سيفة ونا كذا لوكتشن دا النبي يأنكر شيء وصنع صلى التسعيشي ينا زوني سيمس إشارة شيء وقزر زونا kaga hatta ta ibada ba a yadda a samu hakan ba hadisin yana irwa'ul galil daga ga takhrijin malaman da suka ruwaito yana mujallal nabi shafi 122 yana sahihu ibn majah hadisi na 225 kuma al-imam abu dawud ya kawo wannan hadisin ma a littafinsa bayan ya kawo hadisin abu umama talbahir wannan riwaya ta inganta sana sahihu abi dawud hadisin 605 yana sahihun nasa'i hadisin 832 kamar yanda jabir ya bada labari haka ma anas bin malik Allah ya kara masa yarda anas bin malik shi ma ya bada labari kuma labarinsa shi ma haka yace saqafan nabiyyu an farasin akwai lokacin da annabi ya fado daga kan doki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya fado daga kan doki ya ta faruwa fajuhisha shiqquhu al-ayman sai annabi ya samu kujewa ta tsagun sa na dama wannan riwayar kenan don labarin yazo da kalmomi daban-daban akwai riwayar da tazo fajuhisha saquhu aw katafuhu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu rauni a kwagurin sa wata riwayar aka ce a kafadar sa ce ya ma samu wato gurdewa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai zamanto ba hali ya fito fa dakalna alai sai muka shiga gidan na'uduhu saboda mu gaida manzon Allah fa hadaratis salatu sai ga lokacin sallah yayi sahabbai sun shigo gaida annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah yayi fa salla bina qa'idan sai annabi ya mana sallah yana zaune kaga ba a masallaci ba kenan a cikin gidan akai sallah akai jam'i fa sallaina wara'ahu qu'udan muka yi sallah ta bayan shi a zazzaune kaga nan ma an sake samu wato sahabbai sun gane wancan karo abin ya auku ne a cikin masallaci wancan riwaya ta Jabir amma hadisin Anas yana ba mu labarin abin ya auku ne a cikin gida فلما قضى الصلاة ده قام صلى قال سيدي إنما جعل الإمام ليؤتم به أي أيكل لمن كان دام أنسن لمن نسب أي قوي دشي فإذا كبر فكبروا دمي هكا إذا لمن يكبر سيكو يكبر وإذا سجد فاسجدوا إذا لمن يسجود سيكو يسجود وإذا رفع فارفعوا إذا يأتقوا كتقوا وإذا قال سمع الله لمن حمدا إذا لما يتي سمع الله لمن حمدا فقولوا كتي ربنا ولك الحمد تسي أكرشاء النبي يتي وإذا صلى قائدا إذا لما يصلى الزوني فصلوا قعودا أجمعون سيكو يصلى الزوني كبار ينقو كابتي نندي زائج ككير بيايا قليمان dalli man yayi sallah zaune to a zaune za a yi sallah to wannan hadisin na Anas muttafaqun alai yana sahihul bukhari da sahihul muslim kuma al-imam abu dawud ya sake kawo wannan riwayar ma kuma tana sahihul ibnu kuzaima to sannan akwai riwayar jabir wanda shi ma ya bada labari mai kamar haka baya ga cewar jabir ya bada labarin sallar da annabi ya bayar a cikin masallaci jabir ya ce rakiba rasulullahi farasan akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau doki fil madina annabi ya hau doki a garin madina fa sara'ahu ala jiz'i nakhla sai dokin ya kada annabi sallallahu alaihi wasallam a gindin wata bishiyar dabino dokin ya jefar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa fakkat qadamuhu sai sawunsa ya gurde sawun manzon Allah sai ya gurde to wannan kaga hadisin Jabir wanda ya tabbatar abin ya faru kamar yadda Anas ya bada labari kuma akwai riwayar Aisha Allah ya kara mata yarda wato wadanda suka bada labarin abin suna da yawa Jabir Anas bin Malik Aisha Abu Huraira Abdullah bin Umar Muawiya duk sun bada labarin saboda haka abin gaskiya ne ya faru inda bi fathul bari kisa ibn hadir yake cewa la munafata bainaha duk labarin da aka bayar din gaskiya ne babu tukka da warwara lihtimali wuqu'il amrayn saboda yana nuna abubuwan da sun auku tana yiwa karo biyu annabi ya fado daga kan doki din to akwai abubuwa guda biyu game da shi wannan hadisi da muka karanta na daya tasashin kwaikwayo da liman ko da yake bai zo ga hadisin da shi Al-Qadi Iyad ya kawo a littafin Ash-Shifa ba amma ya zo ta riwayoyin da na kawo wajen sharhi abin da yake karantar da mu wanda bayanin yana Tuhfatul Ahwazi mujallad na biyu shafin 291 akwai halaye guda biyu game da liman wanda ya kamata mu sani kafin mu tsallake saboda ga bayanin da manzon Allah ya masa habbai to akwai abubuwa da ya kamata mu sani na daya izabta da al-imamu ratibu salata qa'idan limaradin idan aka zo za a yi sallah limami ratibi sai ya zama zai yi sallan a zaune don wata larura na rashin lafiya yurja bur'uhu indai ana tsammanin za a iya warkewa a gaba idan liman ya fara sallah a zaune fahina idin yusalluna khalfahu qu'udan shine abin da annabi yake cewa tunda annabi ya fara sallan a zaune suna gani to kowa zai fara sallah a zaune wannan hali na farko kenan wanda ya kamata mu gane sai hali na biyu izabta da al-imam ratibu qa'iman da aka zo za a yi sallah liman ya fara sallah a tsaye imamu suna tsaye wata larura ta samu liman bai yiwa ciwon ciki ya murda mata inda ba zai iya sallan a tsaye ba sai ya ki miƙewa sai ya zauna kaga an fara sallan yana tsaye daga baya larura ta shigo gare shi laziman ma'amumina an yusallu khalfahu qiyaman tunda dama an fara sallan a tsaye babu wanda zai zauna liman ne kadai ya zauna saboda haka shi zai yi sallarsa a zaune sauran mamu za su karasa sallarsa a tsaye ne sallolinsu so kaga kenan ba za su zauna din ba waɗannan halaye guda biyu ya kamata mu kiyaye wanda ce sawa'un tara'a ma yaqtadi salati imamin qa'idan amla kuma asali bayanin ma ya taho a littafai daban-daban wanda yana daga cikin bayanin Ibn Hajar a littafin Fathul Bari yana mujallad na biyu shafin 174 don haka idan liman ya fara sallah a zaune to kowa zai zauna wannan ka'ida ce shine abinda manzon Allah ya umarni ga sahabbai amma idan liman ya fara sallah a tsaye sai larura ta sa ana cikin sallah ya zauna to ma mu ba za su zauna ba za a gama sallan suna tsaye waɗannan abubuwa biyu ya kamata mu kiyaye saboda bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai abu na biyu wanda duk hadisan nan suke mana ishara da shi shine abinda Al-Qadi Iyad yake so ya karantar da mu babu kyau a miƙe dan girmama wani wanda kuma abin ya taho hatta ta fashin sallah sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar ga sahabbai don haka in ka dubi sharhin da malamai suka yi kamar bayanin al-Imam an-Nawawi game da waɗannan hadisai tunda akwai riwayoyi da suka zo a Sahih Muslim misali hadisin Anas hadisin Jabir al-Imam an-Nawawi wanda ya kawo bayanin mujallad na hudu shafin 35 yace fihi an-nahyu an qiyam al-gilman wa at-tuba ala ra's matbu'ihim al-jalis ai abin da annabi yake karantar da mu shine kada a samu mutane na tsatsaye shugaban su yana zaune annabi ya tsawatar ligairi hajatin in babu wata larura wa amal qiyamu lidakil to yana da kyan mu bambanta kaga kenan abinda annabi ya hana shine a samu shugaba na zaune wasu na tsatsaye ko kuma shugaba ya shigo mutane su mimmike duka manzon Allah ya hana amma ina ga kuma idan shugaba ya shigo sai a miƙe don a tarbe shi wannan babu laifi a miƙe saboda a tarbe shi idan ka miƙe ne saboda ka tari zuwan wani wannan babu laifi amma ka miƙe saboda ya zo don haka ba wai za ka je ka tare shi ba ne to wannan ba shakka shi ne abinda manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam ibnu hajar a littafin fathul bari haka ya faɗa yace kamar misali a riwaya ta al-imam abu dawud wanda jabir ya yi bayani game da zuwa da suka yi suka gaida annabi sallallahu alaihi wasallam a dalilin rashin lafiya ya ce abin ya auku sau biyu fasalla bihim fihima kuma duk karo biyu dinnan da sahabai suka shigo gaida manzon Allah sai da annabi ya ba su sallah annabi ya musu sallah lakin al-awwal kanat nafila karon farko da suka shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda gaida shi da annabi ya ba su sallah wannan nafila ce aqarrahum ala al-qiyam abin da ya faru shi ne yana sallan su suna tsaye annabi sai ya kyale su wa huwa jalisun shi yana zaune wa thaniya karo na biyu da suka shigo gaida shi kanat fariba sai zama sallar farilla ce za a yi wa btada'u qiyaman sai zama sahabbai sun fara sallan a tsaye fa ashara ilayhi sai annabi ya musu ishara bi julus su zauna kaga annabi ya musu gyara akan abin da ya auku a wancan karo shi yasa yake cewa fihi annahu yajuzu alayhi ma yajuzu ala albashar wadannan labarai su suke nuna cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam asalin halittarsa ta dan adab ce saboda haka abubuwan da suke shafan mutane suna shafan sa doki yana kada mutum saboda haka doki ya kada manzon Allah wannan ba wani abu ne wanda yake na ƙarya ba gaskiya ne kuma mutum yakan ji rauni in ya faɗi shi ma manzon Allah ya ji rauni saboda me saboda annabi ya samu lada a wurin Allah saboda jinya tana samar da kafara jinya tana zama sababin kafara don haka idan aka ce annabi ya faɗo daga kan doki ya gurɗe na'am annabi sallallahu alaihi wasallam yana jinya me yasa Allah ya kyale waɗannan abubuwa liyastada qadruhu rif'a saboda Allah ya ƙara ma kimarsa daraja a ranar tashin kiyama saboda Allah ya ƙara ma annabi lada ba zai dace a ce a kiyama ana ba da lada ga waɗanda suka yi jinya sai a ce banda kai manzon Allah to duk wani gefe da ake iya samun lada babu ɗan adam da zai wuce manzon Allah a filin hisabi idan kana nufin ka samu lada saboda rashin lafiya to manzon Allah yana ya fi kowa sai Allah ya ƙaddara cutar za ta same shi saboda haka akwai hikima karka dauka kamar kaskanci ne koko Allah ya bar annabi sallallahu alaihi wasallam bai taimake shi ba a'a akwai taimakon Allah a cikin haka to game da abinda annabi yake ishara ga sahabbai wato shine ba a son a samu shugaba na zaune mabiyansa suna tsaye kaga kenan ta waɗannan salloli da annabi ya limance su ya karantar da su kuma ya faɗa ƙarara yace wannan abinda kuke yi halayen kafiran Farisa ne da kuma Turawa wanda shi yasa yake mutanen Rum kuma in ka lura har yanzu wannan halin yana tare da su ba ma su ba sai zama wannan halin ya shigo mana ta dalilin su don haka yasa zaka ga ɗabi'un mu har yanzu suna kan wannan tafarki idan alƙali ne ya shigo kotu kowa sai ya miƙe idan wani babban mutum ne ya shigo ko gwamna ko shugaban ƙasa in kuna zaune dole ku miƙe kuma ba za ku zauna ba sai ya zauna idan a makarantunmu ne malami ya shigo aji ɗalibai su miƙe sannan a gaishe shi wallahi kai tsaye abinda manzon Allah ya faɗa kenan kuma kar mu manta annabi ya ce la taf'alu babu kuma wanda ya isa gyara wannan la taf'al kada ku yi inji manzon Allah kaga kenan akwai aiki kan mahukuntan wadannan abubuwa da suke shafar aqida ya kasance shugabanni sun yi kokarin gyara duk abin da zai taba tsawatarwan manzon Allah bai kamata a same shi tare da mu ba kuma babu muqamin da Allah bai ba mu ba a kasan nan idan ana maganar muqami mafi girma shine shugaban kasa mun samu idan minista ne mun samu in sanata mun samu duk wani muqami wanda ake iya ji da shi muna da shi me ya hana mu yi gyara game da abin da ya shafi tsawatarwan manzon Allah Allah ya sa mu gani Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin Tahzib Sunan Abi Dawud wanda yana juzu'i na uku shafi 441 yace amal ahadith mutaqaddima fal qiyamu qiyamu aridun lil qadimi idan wani ya shigo sai ka mike don ka tare shi yace wannan ba laifi bane kaga kenan mikewar abubuwa guda biyu ne abin da ya faɗa qiyamun ila rajuli liliqan la qiyamal lahu liliqan la qiyamal lahu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce akwai idan mutum ya shigo wuri ka miƙe don taransa to kaga ba ka miƙe don girmama zuwansa bane waɗannan biyun da bambanci saboda haka za ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na ɗayan wato annabi yakan miƙe don ya tari wani saboda girmamawa gare shi kuma babban misali ita ce Fatima ƴarsa Allah ya ƙara mata yarda wanda hadisin Aisha ta ba da labari game da Fatima ƴar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha take cewa ma ra'aitu ahadan kana ashbaha samtan wa hadiyan wa dallan bi rasulillahi min Fatima ban taba ganin dan adam da halayensa suka yi kama da na manzon Allah ba wato da halittar da halayen gaba ɗaya na Fatima yanda ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta tafiyar manzon Allah haka tafiyar Fatima take yarsa Aisha take ba da labari tace ban taba ganin wanda kamannin ya kai makura bayan kamannin halitta kuma sannan kamanni na hali shine Aisha tace kanat iza dakhalat alaihi idan aka ce Fatima ta shigo gida qama ilaiha annabi miƙewa yake tare ta ashe kaga wannan babu ne fa akhadha bi yadiha ya kama hannunta fa qabbalaha ya sumbace ta ya rike hannun wa ajlasaha fi majlisi sai yazo ya ce to ga wurin zama zauna inda da annabi yake zaune sai ya tashi sai zaunar da ƴarsa ka tuba yadda manzon Allah yake ma ƴaƴansa wanda yazo idan kai sai a ce wannan yana shago tsayawa to babu soyayya irin ta manzon Allah babu soyayya irin ta manzon Allah kuma ka lura da za ka yi ma ƴaƴanka haka to da za ka ga kyautatawan da baka taba gani irinsa ba saboda kullum kana nuna kafi alhali akwai darajar da ɗan yake da shi ya kamata ka nuna wannan daraja gare shi abinda manzon Allah yake kenan saboda haka Fatima ta zo ya miƙe ya tare ta ya kama hannun ya sumbace ta ya zo ya ce ga wajen zama na zauna tabi arewa yaro ya zauna a kujeran baba tabi zai sha duka wa kana idza dakhala alaiha shima annabi in yaje gidanta inji Aisha qamat ilaihi yana shigowa za ta miƙe ta tari manzon Allah wa akhadhat bi yadihi ta kama hannunsa fa qabbalathu ta sumbace shi wa ajlasathu fi majlisiha ta zo ta zaunar da annabi a inda take zama wannan yana sahihu Tirmidhi babu shakka ya inganta shine hadisin 3872 kaga annabi yakan je ma gidan Fatima ya shiga gidan ƴarsa kuma ya zauna ba waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke inganta aure kuma suke kyautata fahimta tsakanin yaro da babansa Allah ya samu iya koyi da manzon Allah shine sai Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce don haka kar ka yi kuskure kar ka ɗauka an ce kar a miƙe a tari wani wannan halin manzon Allah ne fal mazmum me aka ki al qiyam lir rajuli kami ke tsaye dan wani yazo wa amma al qiyam ilayhi lit talaqi idza qadima amma kami ke saboda ka tare mutun idan ya iso fala ba'sa bihi wannan babu limshi wa bihadha tajtami'u al ahadith saboda haka zaka ga hadisan dalilin haka sun hadu wanda yana daga in ka dubi siyaru a'lamin nubala na al-imam az-zahabi al-imam az-zahabi ya kawo labarin sa'id ibn al-musayyib wanda babban tabi'i ne wanda shi yake nuna maka masu mulki sun dade da son irin wannan din akwai ranar da wani babban mai mulki kuma an san shi da saurin kashe mutane don haka yasa kaga za a ji tsoron shi wannan mai mulkin ya zo garin Madina saboda ka sai shigo masallacin manzon Allah mutane gaba ɗaya suka miƙe Sa'idu bin Musayyib yana zaune bai miƙe ba mai mulkin sai ya gan shi kuma kowa ya sani wai dan ya sa a kashe ka ba komai ba ne amma ka duba ikon Allah Sa'idu bin Musayyib ya ƙi miƙewa ko sai da ya iso har gurin da yake ya ce a to gafarta malam kai ne ashe yanzu kuma an tashi saboda girmama ni amma ban da kai sai ya ce ba shakka ai abinda ya faru don na bar wannan miƙewan ne saboda akwai wata miƙewar da za mu yi gaba ɗayanmu da ni da kai yauma yaqumun nasu bi rabbil alamin ranar da mutane za su miƙe ma mahalicin talikai wallahi dufa sai yan kuma kuma a dalilin hakan ma ya girmama malamin a maimakon waye hukuntar shi saboda haka ba abin da ya fi tsoron Allah duk mutumin da ya ji tsoron Allah sai ya ji tsoron shi duk wanda ya ji tsoron Allah to wallahi sai ya ji tsoron komi saboda Allah zai tsoratar da kai da abin da bai kai ma ka ji tsoron shi ba ba wani abu bane illa tsare dokokin Allah kuma ta hakan ne mutane suke samun yardan Allah babu wanda zai samu yardan Allah sai ya bi dokansa ba a samu yardan Allah ta fandarewa ta saba ma dokokinsa in ka dubi bayanin Ibn Taymiyyah a littafin Majmu'u Fatawa wanda ya zo a mujallar na farko shafin 374 yace wa lihaza farraku don haka yasa malamai suka bambanta miƙewar suna bambanta shi da kalmomi malamai sai su ce yuqal qumtu ilayhi da kuma qumtu lahu qumtu ilayhi na miƙe don in tare shi qumtu lahu na miƙe don girmama zuwansa to da bambanci wal qiyamu lil qadimi idan ka miƙe saboda ka tare wanda ya zo guri sawahu fil qiyam mai zuwa yana miƙe kai ma ka miƙe ka kun zo daidai bi khilafil qa'imi lil qa'idi amma in ka lura miƙe wanda ake na girmamawa akasari idan aka miƙe din ba za a zauna ba sai wanda ake girmama ya zauna shi sai shi ya zauna kafin za a zauna fa abin da ya tabbata a sahihu muslim abinda manzon Allah ya faɗa shine la tu'azzimuni kama yu'azzimu al-ajimu ba'dhum ba'dha kar ku girmama ni kamar yadda waɗancan suke girmama shugabanninsu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ibn taymiya yace nahahum anil qiyam fi ssalati wa huwa qa'id ko salla ake annabi yana zaune su suna tsaye manzon Allah ya hana me yasa لِأَلَّا يَتَشَبَّهَ بِالْأَعَاجِمِ الَّذِينَ يَقُومُونَ لِعُظَمَائِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ saboda kar ma sahabbai su kamanta abinda waɗancan suke ma masu mulkin su suna tsaye masu mulki suna zaune yace wa jama'u zalika kullihi alladhi yuslihu ittiba'a adati as-salaf wa akhlafi wal ijtihad alayhi bihasabi al-imkan ibn taymiyyah yace abinda ya kamata mu yi mu dage ta wajen kwaikwayon magabata na kwarai mu dage ta wajen riko da umarnin manzon Allah abinda Allah subhanahu wata'ala yake idan mun bi shi babu shakka za mu samu shiriyar Allah wa in tuti'uhu tahtadu Allah ya tabbatar inda zamu bi manzon Allah wallahi zamu samu shiriyar Allah kuma duk wanda ya saba ma Allah bai jira fitina tana tafe ga rayuwarsa Allah ya kare tana yiwa kaga malamin da zai maka tawili tun zamanin da aka samu irin su to babu shakka babu wani wanda ya isa ya canza maganar manzon Allah babu shi daga daga ga wasu littafai waɗanda ke nuna ai babu laifi idan tsakanin ɗa da uba ne ko tsakanin babu dalili haramun ne dalili kuwa saboda akwai hadisin Anas bin Malik Anas ya zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru masu yawa a gida ɗaya yake ba mu labari yake cewa babu wani dan adam ma kana shakhsun ahabba ilaihim ru'yatan minan nabi sallallahu alaihi wasallam Anas yace babu dan adam wanda sahabban annabi suke son ganin shi kamar manzon Allah wallahi babu babu mutum da sahabbai suke son ganin manzon Allah suke son ganin shi fiye da annabi sallallahu alaihi wasallam sai Anas yace wa kanu idara ahu duk da haka in sun ga annabi lam yaqumu ilaihi ba sa miƙewa lima ya'lamuna saboda su kansu sun sani min karahiyatihi lidhalika manzon Allah baya su kaga mun dawo ga bayanin alqadi iya alqadi iya yana mana magana ne game da tawali'un manzon Allah rashin girman kai na manzon Allah ai dalilin rashin girman kai yasa baya son ma a miƙe dan ya zo guri kuma duk mutumin da kaga yana son haka to mai girman kai ce shi yasa yake karantar da mu a haka don haka yasa ya kamata a ce mu yi kokari mu gyara dalili kuwa saboda akwai riwayar da ta inganta daga manzon Allah wanda annabi yake cewa man ahabba an yatamassala lahu rijalu qiyaman duk wanda yake so in ya zo guri mutane su miƙe mar annabi yace fal yatabawwa maq'adahu minan nar ya shirya mazauninsa a cikin wuta idan ma kana so to ka shirye wurin zaman ka a wuta to kamar annabi yana cewa ba abin da ya rage maka shiga wuta sai dai mutuwa shi kaga ba karamin musiba bace don haka yasa bai kamata mahukunta su kyale wannan ba ya kamata a yi kokari a tace makarantunmu saboda me saboda tseratar da mutane daga azabar Allah yawan saba ma annabi babu abin da yake haifarwa banda musiba wanda Allah ya tabbatar mana kuma annabi ya faɗa shi yasa in ka dubi akwai littafin da ake cewa fatawa ulama'il baladil haram shafin 390 wallahi kai tsaye in ka duba zaka ga bayanin qiyamul banati lil mudarrisa wal banini lil mudarrisi yara su miƙe saboda malami ya shigo aji ko ya zo makaranta maza ko mata amrun la yanbaki wannan abu ne da bai kamata ba saboda ga maganar manzon Allah duk mai son amar ya jira shiga wuta to da yawa mutanen ba su ma san da wannan tsanantawa da annabi ya yi ba kaga inda mahukunta sun hana shikenan amma a yanzu haka malami nawa ne zai shigo aji yara ba su miƙe ba bai ji ɓacin rai ba ya shigo ajin yaran ba su miƙe ba sai ya ji ransa ya ɓaci an wulaƙanta shi to kaga abin ya riga ya shiga kuma abin da manzon Allah ya faɗa kenan da zaran ka so a maka ka jira mazauninka a wuta kaga ya kamata a ce an yi ƙoƙari an raba mutane da wannan musiba da aƙalla in za ka yi adalci inda za ka karanta waɗannan hadisai na manzon Allah babu yanda za a yi mai imani ya halatta shi in dai mutum yana da guwar imani ba zai halatta wannan abin ba saboda me hadisan da aka samu daga manzon Allah suna da ɗimbin yawa suna da yawa ka fito ka halatta wannan abin ya zama musiba saboda haka mafi ƙaranci a ce makaruhi ne to idan ma ka ce makaruhi ne ai abu ne wanda bai dace ba makaruhi bai kamata musulmi ya aikata shi ba bare kuma abin ya fi ƙarfin makaruhi da babu shakka ya kai ga haramun in ka duba littafin Fathul Bari مجلد نقوم شاف من أربع إن الآية الإمام مالك الله يمسى رحمه ابن هجر يقول محصل المنقول عن مالك أبين دلابار يتبك أن سامد الإمام مالك إنكار القيام الإمام مالك يا هنا أميكي ما دام الذي يقام لأجله لم يجلس ace wani bai zauna ba kai kana tsaye walau kana fi shughuli nafsi fa innahu su'ila an al-mar'a shine sai aka yi wa al-Imam Malik tambaya al-mar'atu tubaligu fi ikram zawjiha mace ce tana yawan girmama mijinta aka tambaya al-Imam Malik matar aure ce tana daraja mijinta fa tatalaqahu da zaran ta ji mijinta ya shigo sai ta zabura ta je ta tare shi wa tanzi'u siyabahu ta cire marhula ta kwabe mai takalma wa taqifu sannan bayan ta gama ta tsaya a gaban shi hatta yajlisa sai mijin ya zauna kafin ita za ta zauna shin wannan matar ta kyauta sai al-Imam Malik ya ce amma talaki ai ta tare mijinta fa la ba'sa bi wannan babu laifi ai abu ne mai kyau tunda kaga ai manzon Allah yakan tare ba ku kamar yadda Aisha take ba mu labari abin da ya faru tsakanin sa da Fatima yar sa Allah ya kara mata yarda na fala ba asabihi al-Imam Malik ce babu laifi inda aka samu laifi wuri ɗaya dan mace ta cire hulan mijinta ta aje ta kwabe mai takalmi wannan duk ba laifi al-Imam Malik ce ammal qiyamu hatta yajlisa matar ta tsaya ba za ta zauna ba sai shi ya zauna fala in ji al-Imam Malik ya ce babu ya ce fa inna hadha fi'lul jababira wannan hali ne na kangararrun masu mulki in ji al-Imam Malik wa qad ankarahu Umar ibn Abdul Aziz daga cikin wannan da suka yi mulki na adalci akwai Umar ibn Abdul Aziz bai yadda Umar ba har ya gama rayuwarsa saboda ka duk mai mulkin da zai sha'awar mutane na tsaye yana zaune ba shakka yana tare da fushin Allah wanda shi bai gane ba Allah ya kare mu to mun gama da wannan sai mu ci gaba yace wa qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa annabi ya taba cewa innama ana abdun ni fa bawa ne akulu kama ya akulu al-abdu ina cin abinci kamar yadda bawa yake cin abinci wa ajlisu kama ya jlisu al-abdu kuma ina zaunawa kamar yadda bawa yake zaunawa wato yanda ka san bawa yake zaman cin abinci haka manzon Allah yake zaman cin abincinsa wanda mun karanta ta hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda hadisin ya inganta yana sulsulatu sahiha hadisin 544 to alqadi ya kawo mana dalili na uku wanda yake nuna tawali'un manzon Allah wato rashin girman kai wa kana yarkabu al-himar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hawa jaki kaga mai mulki ba zai so ya hau jaki ba amma shi kuma manzon Allah yana hawan jaki har ma yayi goyo wa yurdifu khalfahu yayi goyo a bayansa akan jakin to wannan zai sake maimaitawa saboda haka ba za mu yi sharhi akai ba zai sake maimaitawa a gaba kaɗan ya ci gaba da cewa wa ya'udul masakin annabi yana zuwa gaida talakawa duk waɗannan alamomi ne da suke nuna mai tawali'u rashin girman kai wanda zai tafi ya gaida talaka in ya ji talaka ba shi da lafiya ya zo ya gaishe shi kaga alamar ba shi da girman kai ya ce wa yujalisul fuqara kuma yana zama da talakawa ba wai abokan zamansa mawadata ne kawai ba kana iya zuwa ka samu talakawa ne suke tare da manzon Allah salawatullahi wasalamu alai wa yujalisul fuqara wa yujibu da'watal abdi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan amsa gayyatar bawa ba ma mai yanci ba mutum ne wanda yake da bauta a tare da shi amma zai gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya gayyaci manzon Allah zai amsa ويجلس بين أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ينظم تكان صحبانسا وتكرك دوكا كود يوشا النبي يكي ينا سما منبري صحبي سنة كسا من ذا الله يكن زونا جكين صحبان مختلطا بهم شيسا يكاوانا كلمة مختلطا بهم يامي غروية دسو ta inda ma in ka zo sai kai tambaya wai waye manzon Allah sai a ce ai gashin sallallahu alaihi wasallam yace muqtalitan bihim annabi yana zama yana cudanya da sahabban ya garwaye da su haisu mantaha bihil majlisu yana zama inda majalisi ya kare jalasa sai ya zauna dan misali in wani baba ya zo taro aza kana kai ku mata saboda isa cikin fili a manzon Allah baya haka in yazo guri sai ya zauna a can karshen ba zai taba ta da wani dan ya wuce gaban shi ba Allah ka samu iya koyi da shi wato asali wadannan bayane da al-qadi Iyad ya datso mana bai fadi ina ya dauko shi ba amma asali hadisin jikan manzon Allah ne ana kiransa al-Hasan bin Ali bin Abi Talib الحسن بن علي بن ابي طالب الله يكرم سيرك فتو الحسن بن علي جيكا النبي صلى الله عليه وسلم شي يبا يا كاو لبارن نن اصلي شي رويتو يجي سالت خالي نا تنبيه كاونا شينه هند بن ابي هالتا هند بن ابي هالتا يارن خديجه كافين تاوري منزون الله يا زونا تاري ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان وصافا عن هليه النبي ابن ده الحسن يكي فدا يكي ينا دغ cikin sahabbai wadanda suka fi iya siffanta halaye da kuma adon manzon Allah domin akwai sahabbai wadanda sun siffanta halayen annabi da kuma abin da ya shafi tufafin sa abincin sa to daga cikin su babu kamar shi wannan Hind bin Abi Hala saboda a hannun annabi ya girma saboda dan Khadija ne dan Khadija ne lokacin da manzon Allah ya aure ta kaga suna tare kafin daga baya ma a haifi yaran da cikin su akwai Fatima ta haifi Al-Hasan shi yasa Al-Hasan yake cewa kawuna yake cewa kawuna wato kawuna Hind bin Abi Hala saboda Al-Hasan jikan annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah ya rasu bai girma ba saboda haka akwai abubuwa da yawa da bai sani ba game da manzon Allah sai dai yayi bayanin annabi irin ganin da yaro yakan yi babba to shi yasa yace wa ana ashtahi ni ina sha'awa an yasifa li min ha shay'an tunda kawunmu yana daga cikin waɗanda suka fi sanin halayen annabi Muhammad to ina sha'awar a ce kawunmu ya karantar da ni wasu daga cikin halayen kakana dalili a ta'allaku bihi don zan makale musu in ji Al-Hasan jikan manzon Allah wato yana son a gaya mar ga halin annabi ga halin annabi tunda kakansa ne ai sai ya rike wannan halin ba dai wani ya fi shi riko da shi ba fa kala shi ne sai shi kawun nasa wato Hind bin Abi Hala yake ya dauko hadisin yana da tsawon gaske hadisin yana da tsawo dan yayi ta siffanta manzon Allah daga cikin bayanin shine sai yake ce ma Al-Hasan din idan taha ila qaumin jalasa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso ga wasu mutane majalisi to sai annabi ya zauna amma idan zai zauna haisu yantahi bihil majlis inda majalisi ya kare nan annabi zai zauna manzon Allah ba zai ce ga manzo ya iso kumar matsami in shiga tsakiya a'a inda majalisi ya kare nan zai zauna kuma sai ya ce wa ya amuru bi zalika kuma haka annabi yake umurni kaga baya ga cewa yana hakan sannan kuma yana gaya masa rabbai idan kun iso majalisi ka zauna a karshe kar ka ringa tsallake mutane sai ka iso tsakiya annabi yana gaya wa mutane a haka yana karantar da su haka inda wuri ya kare na manzon Allah zai zauna salawatullahi wa salamu alayhi hadisin ba shakka malaman tarihi suna girmama shi haka nan malamai da suke karantar da ladubba don haka in ka dubi littafin al-Imam al-Tirmidhi wanda yayi musamman game da halayen manzon Allah zaka ga wannan hadisin fa amma ta gefen isnadi hadisin bai inganta ba yana fiqhu sirra hadisi na 202 mun karanta labari wanda ya inganta wannan labarin bai inganta ba amma dai al-Qadi Iyad ya kawo shi ko da yake kalmomin da suka zo din kusan duk hakan ne shi yasa al-Qadi Iyad yake kawo saboda malamin hadisi ne Allah ya masa rahama asali akwai hadisin Abu Umamah bin Sahal bin Hunayfin da ya ba da labari wanda yake kama da abin da shi al-Qadi Iyad yake so ya tabbatar mana annabi ba shi da girman kai yace anna miskina maribat akwai lokacin da wata talaka a garin Madina ta samu rashin lafiya wannan talakan mace ce mai matalauciya fa ukhbira rasulullahi bi maradiha sai aka ba mu annabi labari ita wannan matar ta samu rashin lafiya shine sai Sahal bin Umamah bin Sahal bin Hunayf yace wa kana rasulullahi yaudul masakin to kaga mun samu hujja wanda shine mahallin shahid ga abinda al-Qadi Iyad yake so ya tabbatar annabi ya kasance yana zuwa gaida miskinai yana zuwa gaida matalauta wa yas'alu anhum kuma yakan yi tambaya game da su haka kawai zaka ji yace ni ina wani bana ganin shi to kaga in kai talaka ne sai kaji annabi ya kira wai ya tambaye bai ganka ba ai zaka ji dadi ce oh ashe ba ma manyan mutane ba manzon Allah ya hadda mu kaga mutum zai ji dadi to ranan sai annabi ya ce da ya tambaya sai aka ce mar matan ba ta da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi wannan matar za ta rasu sai ya gaya musu ya ce idza matat fa azinuni biha idan ta cika ku sanar da ni fa hurija bi janazatiha laylan to abin da ya faru shine sai kuma Allah ya kawo adadin matan a cikin dare ta rasu a cikin dare fa karihu an yuqizu rasulullah su kuma sahabbai saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ga bai dace a je an farkar da annabi a irin wannan lokaci ba falamma asbaha bayan gari ya waye annabi ya bada sallah ukhbira bil ladhi kana min sha'ani sai aka ce ya rasulullah matan nan dai wallahi ta rasu har ma dai mun mata jana'iza a cikin dare sai manzon Allah ya ce alam amurukum an tu'zinuni biha ashe ban umurce ku ku sanar da ni game da mutuwar ta ba fa kalu suka ce ya rasulullah mun tuna ba mu manta ba amma girmama ka yasa muke gani karihna an nukhrijaka laylan mun ga gari ne wanda yake tare da makiya da yawa akwai yahudawa akwai mu fito da kai cikin dare kai ko ba komai mu farkar da kai kuma baccin ka ma wahayi ne kaga suna da uzuri shine sai manzo Allah yake to muje fa kharaja rasulullah manzo Allah yake ku kai ni makabartan aka kai shi makabartan ina kabarin aka nuna mar hatta safa bin nasi ala kabri hayi ce ku yi sahu annabi ya fuskanci wannan kabarin wa kabbara arba'a takbiratin annabi ya yi kabbarori guda hudu ya mata sallah saboda girmama ita wannan mata kuma abinda zai gwada maka don shi abinda Abu Umama bin Sahal bin Hunayf yake tabbatarwa annan miskina matalauciya ce wato shine asali abin da yake so ya ba mu labari game da halin manzon Allah to wannan yana sahihun nasa'i hadisi na 1906 yana sahihun nasa'i kaga ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kulawa da talakawa ba wai sai mawadata kadai ba kuma mun karanta a baya labarin Yazid bin Sabit al-Ansari a Huzayd bin Sabit Zaid bin Sabit yana da dan uwa wansa wanda ake kira Yazid bin Sabit Zaid bin Sabit wansa Yazid bin Sabit kuma wansa ne babba shi ma kuma sahabi ne wanda shi yake bada labarin wannan hadisin kharaju ma rasulullahi bata yawmin akwai ranar da sun fita zuwa makabarta da manzon Allah fara'a qabran jadidan sai manzon Allah ya ga wani sabon kabari annabi ya ga wani sabon kabari saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su ma haza wannan kabarin kuma na waye kalu suka ce hazihi fulana ai wannan kabarin wance ne to ita ba ma talaka ba yantacciyar baiwa ce kaga kimanta ta kasa na wancan matan ita wannan baiwa ce aka yanta ta yasa ake kiranta maulatu fa arafaha ana fadan sunan sai annabi ya gani yace matat zuhuran ai ta rasu da azhar wa anta na'imun qa'ilun kai kuma kana baccin rana qailula sunnar manzon Allah ce annabi ya kan kwanta da rana ya wuce suka ce falam nuhibba an nuqidaka biha ba mu so mu farkar da kai daga wannan bacci da kake yi ba shi yasa muka yi mata jana'iza kawai fa kama rasulullah nan ma annabi ya ce kuyi sahu saffan nasa khalfahu nan ma kabbara alaiha arba'an annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbarori guda hudu kaga kenan dama sallar jana'iza kabbara ayi addu'a har guda hudu to da annabi ya gama sallar wannan karo sai ya ce la yamutu fikum mayyitun ma dumtu baina adhhurikum kar ku yadda a sake samun wani ya mutu matukar ina da rai illa azantu ni bihi face kun sanar da ni kaga annabi ya ga kowaye kawai yace abinda yasa na gaya muku haka fa inna salati lahu rahma saboda sallar da zamma musulmi rahama ce gare shi hadisin yana sahihun nasa'i hadisin 2021 akwai riwaya da tazo yace fala taf'alu kar ku sake la yamutanna fikum mayyitun ma kuntu baina adhhurikum kar ku yadda a samu wani mutum ya rasu a cikin ku illa azantumuni bihi face kun sanar da ni sai yace fa inna salati alaihi lahu rahma saboda sallar da zan masa rahama ce gare shi sallar da zan masa za ta zama haske a kwanciyar kabarinsa sallar da zan masa zai zama sanadin samun tsirarsa daga dukkan wata damuwa a kwanciyar kabari wannan yana sahihul jami'i sagir hadisin 7171 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك